Laraba 15 ga watan Agusta na shekara 2018 da muke ciki, za a fafata a wasan karshe na Spanish Super Cup na shekara 2017 zuwa 2018 wanda za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din da takwararta ta Atletico Madrid na kasar Spain. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 na yammaci a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Idan muka leka sauran labarun kuwa, shahararren dan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta Juventus dan kasar Croatia Mario Mandzukic ya karar da ritayarsa daga wasannin kwallon kafa wanda yake bugawa wa kasarsa. Dan wasan mai shekaru 32 da haihuwa ya kasance daga cikin tawagar ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar Croatia da suka kai ga wasan karshe a karon farko a tarihi a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda ta gabata wanda aka yi ta a kasar Russia. Mandzukic ya buga wasanni 89 a Croatia tun daga lokacin da ya fara fafata wasanni a shekara ta 2007 inda ya samu nasarar zurara kwallaye guda 33. Cikinsu kuwa shi ne wanda ya jefa wa kasarsa kwallo da ta ba da dama zuwa wasan karshe a yayin wasan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda suka yi a wasan dab da karshe tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila wanda suka samu nasarar kaiwa ga wasan karshen sai dai kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ta doke su da kwallo 4-2. Dan wasan Mandzukic wanda yanzu haka yake saba ta ledarsa a kungiyar kwallon kafa ta Juventus ya zo kungiyar kwallon kafa ta Juventus ne tun daga shekara ta 2015 a zuwa yanzu. Idan muka leka bangaren sai da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya kuwa, kotu muka kome horar da kungiyar shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya bayyana cewa kungiyar yanzu haka za ta dakatar da neman dan wasan tsake na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a kakar wasan ta bana, amma ya kara da cewa dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa lallai dan wasa ne wanda yake da hazaka. Don haka kuma za su ci gaba da tattaunawa ganin yadda za su yi ɗauko ɗan wasan a kakan wasan gaba. Sashin kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus Italy wato Schalke 04 sun ce ba su da sha'awar kawo ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ɗan kasar Ingila Dan Rose mai shekaru 28 da haihuwa ko kuma ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Robin mai shekaru 22 da haihuwa. Dan kwallon kasar Ingila mai shekaru 25 da haihuwa mai tsararren gida na Leicester City Harry Maguire yana kusa da amincewa da ƙarin kwantirakinsa inda zai san kwan 75,000 duk wata duk sati a madadin matsayin albashi. Mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Simon Mignolet dan shekaru 30 da haihuwa na shirin barin club din don koma kungiyar kwallon kafa ta Napoli wacce ta nuna bukatarsa inda take yunkurin sai ta kafin nan da ranar Juma'a da za a rasa sai da cewa a bangaren ta kasar Italy. Iya abun da ya sauka kenan daga nan dandalin VOA ya huta lafiya.